Yare soran 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 soran.
Hai, hai.
Sokino kaore ni shi o dakichikeba sowanashi satsurai tsunami ni kikecho. Yazare, yazare, yazano dokoisho.
Sure.